sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Juma'a 17 ga watan Fabrairu a shekara ta 2023. To idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin Amurka ta maido wa Najeriya dalar Amurka 954 daga cikin kudin da wani tsohon gwamnan Najeriya ya sama da fadi da su. Haka nan kuma za a saurari karashin hira ta da wata ƴar fafutuka a game da babban zaɓe da ke daɗa matsowa a Najeriya. Sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaɓen ƙasar da ke tafe. Yau za mu haskaka jihar Ogun. Muna kuma tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan abun da lafiya ga labaran. Amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta ISIS a arewa maso gabashin Siriya ta wajen kawar da wani babban komandan kungiyar daga fagen daga. To amma sai da su ma wasu sojojin Amurka suka samu raunuka. Rundunar gamayyar yanki ta Amurka wadda ke kula da sojojin Amurka a gabar ta tsakiya da kuma kudancin Asiya ta ce wasu sojojin ta hudu tare da wani kare sun ji raunuka bayan da aka auna su da wani abin fashewa wanda ake kyautata zaton gurneti ne yayin wannan samaman da aka kai da daren jiya Alhamis da jirgi mara matuki a Da'ir Zor. Rundunar gamayyar ta ce mutumin da saboda shi aka kai harin tare da taimakon sojojin SDF na Siriya wani babban shugaban kungiyar ISIS ne mai suna Hamza El-Homzi wanda aka kashe shi a harin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda yau din nan Juma'a ya kamanta arangamar da kasarsa ke yi da Russia da abin da ya kira arangamar David and Goliath wato arangamar Annabi Dawud da Jalut ya kira ga kasashen yammacin duniya da ke taro a Munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma Ukraine makaman yaki. Ya kara da cewa dole fa a yi galaba kan Jalut. Zelensky ya yi jawabin sane din ta hanyar sadarwa ga shugabannin kasashe da sojoji waɗanda ke taro kan harkokin tsaro a Munich wanda akan yi shekara-shekara. An buɗe taron ne na kwanaki uku yau ɗin nan Juma'a mako guda gabanin zagayowar ranar da Russia ta fara mamaye Ukraine. Shugaban na Ukraine ya roƙi masu taron da su hanzarta tura kayan yaƙin kamar yadda suka yi alƙawarin yi tun farko. Masu aikan ceto a ƙasar Turkiya sun zakulo ni ɗan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau ɗin nan Juma'a. An ɗau Osman Halabiye ɗan shekaru 15 zuwa wani asibiti a Antakya. Daga bisani an kuma ceto wasu mutane biyu Mahmud Ali Sakiroglu mai shekaru 26 da Mustapha Afci mai shekaru 33 daga cikin baraguzan wani gini a cewar kafar labarai ta DHA. Bayan da aka ceto shi an nuna ma Afci sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula a cewar kafar labarai ta Reuters. Mutane dai sama da 41,000 ne suka mutu a Turkiya da Siriya sanadiyar wannan girgizar kasar baya ga dimbin mutanen da kuma suka rasa muhallansu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A karan farko Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornets da kuma B-1B Bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar ma India kayan yaki, wato Russia. India wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarayyar Soviet don ta inganta tsaron sararin samanta, ta damu matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine, sannan kuma ga fuskantar matsin lamba da take sha daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yakin India na tsawon mako guda wanda ake yi a Bengaluru, wanda kuma za a kammala yau Juma'a, ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan wato shawagin baje kolin sojoji, kuma hakan na da muhimmanci sosai ga dangantakar Amurka da India wadda ke dada ƙarfi. Wasu fayafaye na bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke ta tattaki a biranen kasar Iran da dama a yau din nan Juma'a. Fayafayen bidiyon waɗanda ba a iya tantance su ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran, babban birnin kasar ta Iran, da biranen Iraq da Isfahan, a cewar wata gamayyar kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam. Wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki 40 bayan da Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wato wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi can baya. Zanga-zangar ta fara barkewa ne a watan Satumba bayan da Mahsa Amini, bakurdiyar yar shekaru 22 wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lullubi yadda ya kamata, ta mutu a hannun 'yan sanda 'yan kwanaki bayan nan.
Ibrahim Kamal Masi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin Amurka ta dawo da wasu kuɗi daga gwamnatin Najeriya aƙalla dala 954 da ake zargin tsohon gwamnan jihar Bayelsa wato DSP Alamisiya ya yi sama da fa'i da su kana ya kai kasar Amurka inda ya ɓoye su. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa.
Gwamnatin kasar Amurka ta dawo da kuɗaɗe aƙalla dalar Amurka 954,000, kwatankwacin naira miliyan 438 da 840,000. Ga gwamnatin Najeriya, wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Dipre Alamisiya, wanda kuma tuni ya riga mu gidan gaskiya, an tabbatar da cewar ya kwashe kuɗin ne zuwa kasar ta Amurka kamin dawo da su. Kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce za ta tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe sun iso cikin kasar ta, tare kuma da mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa. Kan haka ne ya sa na jiyo ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa dangane da fatarsu akan waɗannan kuɗaɗe.
I'm very happy about it and I applaud them for that.
Wannan yana cewa ne na yi matuƙar farin ciki na dawo da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya, kuma dole ne mu jinjina wa ƙasar Amurka bisa dawo da waɗannan kuɗin da ta yi a Najeriya. Kira na shi ne duk waɗanda za a miƙa ma waɗannan kuɗaɗen, musamman jihar Bayelsa, da su tabbatar da sun yi amfani da su ta hanyar da ta dace domin amfanar talakawan jihar ta Bayelsa.
Usually for the benefit of the masses.
Shi ma wannan ɗan jihar ta Bayelsa ne ya ce.
The money that was come from United States government to Bayelsa State government.
Yana cewa ne ina ganin kuɗin da aka sace aka kai ƙasar Amurka kuma aka sake maido da su a jihar Bayelsa abin yabawa ne, to amma kuma idan ana iya tunawa an sake sace su domin kuwa babu shaidun cewa suna cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, ko da yake dai wannan ba shine karon farko. farko ba da ake maido da kudi Najeriya amma kwalliya ba ta biyan kudin sabulu muna kira ga gwamnatoci da su dauki matakai shi kuwa wanda ke da suna Harry Dodowa wani dan jihar ta bayansa yace
the people are indifferent even the state government has not reacted to it the citizens are not concerned
yana cewa ne ra'ayin mutane ya sha bamban kuma wasu na ganin an yi bajinta to amma kuma wasu na ganin wani abin damuwa shine gwamnatin jihar ta bayansa har kawo yanzu bata ce ukun ba dangane da wannan batu ina ganin dai abin da ke damuwar gwamnatin jihar ta bayansa shine matsalolin kudi haka kuma muna ganin ga duka alamu ba a kai tsaye ne ba kudaden za su shiga aljihun gwamnatin jihar ta bayansa muna kira dai da ayi adalci
things like that people believe that this loot might end up being looted again
har kawo yanzu dai mutanen jihar bayansa ba su gani ba a kasa musamman ta ire-iren dawo da irin waɗannan kudade domin amfanin su kuwa bai dai an dawo da wasu makudan kudade amma dai kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba duk kokarin da nayi na jinta bakin gwamnatin jihar bayansa ya citura domin kuwa na kira kwamishinan watsa labarai a jihar Musa Ayuba Duba amma dai bai dauka ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar A ci gaba da hira da ta wato hira ta da yar fafutukar nan mai neman ganin an wayar da kan al'umma kan al'amuran zabe Hajiya Halima Baba Ahmad za a saurari karshen hirar mu inda ta yi bayani cewa ya zama wajibi al'umma su yi bibiyar duk wanda suka zaba domin sanin ayyukan da yake aiwatarwa da kudin da gwamnati ta ware musu
su gwamnatin su yi kokarin su kirkiro da wani abin da zai kawo mana saukin dukkan lamari a cikin siyasar mu shine a ma hana amfani da kudin kwata-kwata in an hana amfani da kudi ya kin ga magana ya kare ba mace ba ta namiji zai iya fitowa yayi hankali a kwance sannan abu na biyu a samu public accountability wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kudin mu kuma muna da haƙƙin da namu san yanda gwamnati za ta kashe mana kudin mu ko kuma da ta mana abin da muke
wato a dinka bibiyar abin da gwamnati take yi da
kudi kuma ai komai a bayyane kuma duk dan kasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yanda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta ba su nasu na jihar su ko kuma na local government din sa to irin wannan abubuwan idan Allah ya ce muke mu suka yi ƙarfi aka samu fahimta fadakarwa ya shiga kanmu sosai gaba-gaba ina gaba ka siyasar da aka gama kafin a ce wane da wane ya fito ba dai zama ba kwa dai ya fitowa ba saboda me ƙarfin ƴan siyasa shine yanzu suna yin abubuwan su a dunkule talaka bai san me yake faruwa ba talaka bai san nawa ya shigo ba talaka bai san nawa aka kashe ba talaka bai san nawa ne aka turo masa wanda da a masa aiki ba bai ma san cewa shugabansa sai zo ya masa aiki ba sai da ra'ayinsa sai kuma da abin da yake so lokacin Allah ya tabbike mu lokaci ya zo nan gaba insha Allah mutanen kasar nan ɗan uwana ta daga muka fahimci cewa mu ne gwamnatin fa ba wa'annan da suka ci zaɓen suka zo su ne gwamnatin ba manufa ita ce ka karɓo mana kuɗin mu da ka karɓo kuɗin nan me naka mana da shi na amfanin mu me muke buƙata ra me kake so ka mana ba kullum idan sun amana abin da kake so ne ba abin da muke buƙata ba to wallahi rayuwar mu da rinƙa yin baye kullum kuma shine gabanin mu kullun da su rinka danne mu suna mana abin da suka ga dama kudin me ya shigo kudin abu kaza ne mu tabbatar ya tafi haka kuma adadin yanayin karfin project da aka kawo na ayyuka ayi su da inganci kamar yadda aka yi su a rubuce mu yi bibiya mu san me aka bayar me ka rubuta ka nema me aka baka wani lokaci aka ce ka gama da ya yanayin karfin gidi da quality sa yake tun Allah ya tabbace mu dun mutu wannan abin nan amma insha Allah kar mun dauko hanya misali zan baki kamar shekarun baya dan ki samu tan hol mutum a ce duka gaba ɗaya dukin ki samu ta biyu ko uku wanda suke yawan ta hawar mace yanzu tun ne a ce ina kusan kowane local damage shekarun bayan nan sai an ta hawar mace in ba ma lafiya da aka samu problem wani abu ya kawo jinkiri shi ma muna kan mu kokari mu bincika mu san me ya faru daga cikin gwamnati wanda har da yasa a ce wa duka Bauchi state ba a ta hawar mace ba
zauren tattaunawa
eh akan
da al'umma
da ake da shi na al'umma eh kamar wancan shekarun ba a yi ba amma mun dan dakata ne mu gani mu fitar da kwankwanto a zukata mu tsaya mu fahimta mu gane me ya faru wannan ba a yi ba amma mun san akwai wasu local government din da ba sa yi saboda wasu abubuwan da su basu ga ya musu ba kuma wanda a doka ba haka ya kamata su yi ba su ma da mataki akan san Allah ya soya yadda muna duk abin a hankali ne amma idan muka tashi tono abubuwan da ke faruwa da izinin Allah ba abu ne mai wahala ba komai zai fito fili insha Allah alƙarim
zan so mu dan tabo batun ungiyoyi wace irin rawa za su taka wajen wayar da kan al'umma fahimtar da al'umma da kuma tabbatar da wasu abubuwa da kika yi magana akan su kamar kamar bibiyar ayyukan da gwamnati take yi wa al'umma?
Gaskiya alhamdulillah akwai abubuwa da yawa wanda kungiyoyi zamu iya takawa, wanda zamu iya takawa akan ire-iren waɗannan abubuwa. Matsala babba guda ɗaya mukan samu a cikin kungiyoyi shine niyyar mutum na kirkiran kungiyar ma shine babban matsala, saboda wasu tun farko da su kirkiro kungiyar ma domin su samu hanyar da kuɗi da rinka shigo musu ne, to su irin su in suka shigo ma ba sa ma taimakon ma aiki, saboda me yasa da a rinka bada kuɗin ne kullun kuɗin yana tafiya wani waje, sai ki ga kuɗi nan ya shigo sai ki samu a wajen shirye-shiryen aikin da za a yi an kashe kashi 75 zuwa kashi 77 wajen aiwatar da aiki, sai ki samu an kashe kashi 22 ko 23, to kin ga ko ai ba a taimaki al'umma ba, kuma kungiya ba ta yi rawan gani ba, ta mai mana da hannun agogo baya ne.
Wato kina nufi idan aka tashi kafa kungiya a tabbatar an samu manufofi ingantattu nagartattu da za a yi aiki da su, kuma a tabbata cewa ba a kauce daga waɗannan kudurori da aka
mutum ya yi abu ma tsakanin shi da Allah ya fi masa komai, saboda idan zai gaskiya shine Allah zai taimake ka akan abu.
Hajiya Halima Baba Ahmad kenan a cikin hira da na yi, inda take bayani game da bin sahun waɗanda al'umma suka zaɓa. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Ogun da nasabarta da zaben da ke tafe a Najeriya.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Ogun jiha ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Yamma, kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine Abeokuta, amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Sagamu, wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan ‘yan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa. Mutane irin Chief Obafemi Awolowo, premier na farko na yankin yammacin Najeriya, da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Ernest Shonenka, da janar Olusegun Obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula. Akwai kuma Chief Moshood Abiola, wani attajiri da ya taɓa neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya. Haka kuma akwai mutane irin su Professor Wole Soyinka, wanda ya taɓa cin kyautar Nobel na adabi. Haka kuma akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti. Kayan su dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu, da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki, wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana, Alhaji Salisu Bashankai shine sarkin fulanin Sagamu.
Alhamdulillah, a jihar Ogun ba wani damu, abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu, abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tsara da ya katin zabe, to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe, saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi, ba ma wai Ogun sai ba, faɗin ƙasa gabaki ɗaya muke so mu wannan abu. Don haka ne, saboda an daɗe ana barin Fulani a baya, ba sa samun komai a gwamnati, za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaɓa, saboda don mu don koriya mu ta yi amfani. Don haka jihohi gabaki ɗaya mun zararciya mu da sauransu za mu ce ga inda muka, kuma in Allah ya yarda kuma haka ne za mu yi. To mu dai abin da muke buƙata da kullum don Allah san gwamnatin ta tazo, muna so Allah ya mana ministry na kiwo, saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan, kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da damu da na dabbobin mu, wanda za a makarantu da sauransu, da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu. Wannan shine muke bukata, kuma shi muke so mana ruma Fulani a kasar nan, muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai, ko ja fara fila ba gara babu dalili, sun dade suna zaune shekara da shekara da fara musu, ba san hawa ba san sauka ba. Wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma insha Allah za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah. Shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su, cewa za su taimaka mu, don su kamar gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu, to mu ma su za mu taimaka mana.
Kasancewar jihar Ogun tana makwabtaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya, haka ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar, wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos. To ko da fata ne al'umma jihar ke da shi ba wannan zabe, ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa.
Sana Awal Muhammad, Sokoto State ne, na fito a ƙaramar hukumar mulkin Yabo local government. So alhamdulillah ni mazaunin Ogun State ne, muna son Allah ka bamu ikon kamar zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State, da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023, Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari. Muna son tsaro da zaman lafiya.
Yanzu dai a bayan da ya rage ƙasa da wata guda, a gudanar da babban zabe na ƙasa, tuni 'yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙura'a domin zabe ɗan wanda suke so, kama daga zaben shugaban ƙasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kawo yanzu dai tuni ɓangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa an gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara. Babin Yaji Firamare Amurka daga Lagos.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Waiwayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya rudi na duniya.
A gaida baban gida Jibril, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Yanzu kuma sai shirin wasanni daga ƙasar Kamaru.
Wasanni a taƙaice.
Alazire tana samu tana dabo tsakanin hukumar kwallon kafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru da kamfanin Coke na ƙasar Faransa kan kwace kwantiragi da hukumar kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Coke da ke ƙasar Faransa, wanda suke yi wa masu takarda na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar inda Mutabus Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin. Yanzu haka dai sun gurfanar da Samuel Eto'o, shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, a gaban kuliya domin neman hakkinsu da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma inda Mutabus Lions din. Amma shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar da ke ba ruwan bili daga da Malam Habibu, tsohon ɗan takarda ne a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, musamman a ƙungiyar kwallon kafa nan ta inda Mutabus Lions da kuma sauran ƙasashe na duniya, ya yi mana ƙarin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin ƙungiyar kwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru da kuma shugabanninta da ƙasar ta Faransa, wanda yanzu haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su.
Da fari shirin da aka yi cewa za a yi sponsorizan FECAFUS 'yan miliyan 600 haka aka yi sai cewa Coke za ta taimaka FECAFUS, da yake ba mu samu tafiya kofin duniya 1988 ba. Suka ce cewa wato ƙarfinmu ya ragu a classement FIFA, muna nan a Afrika, muna nan wajen na 18, ekinmu ya gaji. Suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 1 miliyar 600 miliyan za su dawo miliyan 900. Aka yadda miliyan 900 ɗin ne, kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo. To yanzu an dawo ana cikin tafiya, ba zuba kudin ba. Suka ba da rendezvous cewa a je a ɗauki kudin. Shi an yi mai tafiyar da ball ɗin Bambo Joya, sai ta shi ya tafi shi kadai, bai ɗauki mataimaki ba, shi kadai ya tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da Cox Sporting ɗin. Maimako a ba da kudin da suka faɗa, suka ba da miliyan 300 kawai ya dawo ya ajiye kudin, da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa. To yanzu da mutanen shi Eto ya ci zaɓe, bayan ya ci zaɓe yanzu aka zauna aka tace komai da komai, aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor ɗin Cox suke zubawa kamar rufe. Aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sayin 900, amma 300 suka zuba miliyan 300. To a nan ne ai duk staff technique ɗin Shekafu da shi Eto suka ce ai ba zai yiwu ba. Ai can muna da Puma ta ce za ta zuba mana 1 miliyan 400 miliyan, nan kuma ana zuba mana 300 miliyan, ai ba zai yiwu ba, kason ɗin mu za mu tsayar. Suka kira Cox Sportif suka gaya musu cewa su ba za su yarda da kason ba, za a tsayar abubuwan da sponsoring da za su yi nan, su kuɗin masu yayi kaɗan.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awul Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, Amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta ISIS a arewa maso gabashin Siriya, ta wajen kawar da wani babban kwamandan kungiyar daga fagen daga. To amma sai da su ma wasu sojojin Amurka suka samu raunuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda a yau din nan juma'a ya kamanta arangamar da kasarsa ke yi da Rasha da abin da ya kira arangamar David da Goliath, wato arangamar Annabi Dawud da Jalut, ya kira ga kasashen yammacin duniya da ke taro a Munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma Ukraine makaman yaki. Ya kara da cewa dole fa a yi galaba kan Jalut. Masu ayyukan ceto a ƙasar Turkiya sun zakulo wani ɗan yaro da ransa daga cikin baragwazon gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya, a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau dinnan juma'a. A karan farko, Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin Jet F-35 zuwa India a wannan satin, inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornets da kuma B-1B Bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ke samar ma India kayan yaki, wato Russia. India wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarayyar Soviet don ta inganta tsaron sararin samanta, ta damu matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine. Sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yakin India ta tsawon mako guda, wanda ake yi a Bengaluru, wanda kuma za a kammala yau Juma'a ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin, kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar Amurka da India wadda ke dada ƙarfi. Wasu kwayakwayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen ƙasar Iran da dama a yau ɗin nan Juma'a. Kwayakwayen bidiyon waɗanda ba a iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran da sauran manyan biranen ƙasar Iran.
Kama sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a jimu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leathers Gresham, da engineer mu na yanzu John Walker, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ku kwana lafiya. Ma'assalam.